dukkan wata fasara da ake nema a duniya ita ce fasarar kyau. Bata taba zama mai kama da model ba, domin ita da kanta model shi kuma role model shi.
Gidan mijinki dadin arbanki, gidan mijinki dadin mominki, gidan mijinki burin yayarki, gidan mijinki ribar kawarki. Amarya, congratulations dai. Amarya, congratulations dai. Amarya, congratulations dai. Ango, congratulations dai. Ashe da wanda ma kika zabowa, mijinki dan madubin dubawa. Kai rashin jini rashin iya zagawa, kai rashin zuwa rashin iya aikawa. Ango yanzu kai ka dacewa, tun daga shahara an daurawa. Farin cikin ka ka gaza boyewa, dole sai gani sai kyalewa. Saboda yanzu ka shiga tarkon wa wa, tazo shikenan amarya. Congratulations dai amarya, congratulations dai. Congratulations day, Ango, congratulations day. Amarya da Ango, congratulations day.
Happy marriage life,
congratulations day.
Husband and wife,
congratulations day.
You go new life,
congratulations day.
Number 6 and 5,
congratulations day.
Sumaiwa juna time,
congratulations day.
Gaida ka kallas,
congratulations day. Congratulations,
Amarya forever.
Congratulations,
forever and ever.
Congratulations,
Baya ma fiba. Insha Allah we erubaba. Samu miji kamar wannan, Amarya ya fi a bakiran Jehova.
Amarya ya fi a bakiran Jehova.
Oshi,
Amarya,
congratulations day.
Amarya,
congratulations day.
Amarya,
congratulations.
Wallahi Amarya,
congratulations.
Amarya mu da ke ainuwa da shan Allah ne mu, maga wanda zai iya tsige mu. Rabbana ya kan iya ci da mu, shi yasa muka sanu aka gane mu. Ba mu jin batun mai zagin mu, ba mu jin batun mai bacin mu. Tunda Rabbana zai tsida mu, lokacin da bai iya amsa mu. Yafiyar mu ta bar harshen mu, babu yanda zai iya tausa mu. Za mu ga shi tube jiki baka ya bai da abin cewa. Amarya,
congratulations day.
Amarya,
congratulations.
Hey Amarya,
congratulations day.
Ango,
congratulations day.
So time with the big baby.
Congratulations
Amarya da Ango.